أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المسلمين tare da ku muna jaddada godiyan mu ga sarki Allah mahallicin kowa da komai wanda ya halice mu ya rayar da mu ya ba mu lahiya kuma ya sake ba mu samun damar ikon haduwa da ku a cikin wannan darusa namu masu tarin albarka darusa wanda suke fahimtar da mu kyakkyawar aqida wanda Allah subhanahu wataala ya yarda ita muna fata gare shi sarkin nan Allah madaukakin sarki ya sake ba mu samun damar fahimta mai kyawu ta wannan addini nashi da kuma samun juriya da dawariya akan wannan addini har mu kai ga inda yake buƙatar mu insha Allah subhanahu wa ta'ala muna cikin bayanin abin da ya shahi imamin wannan zamani mun ƙare bayani ko kun mu ce abin da ya saura bai wuce dan kadan wanda muke son mu ƙara dangane da dalilai wanda suke nuna cewa an haihi wannan imami na wannan zamani din sabanin waɗanda suka tai akan cewa a har yanzu ba a haihe shi ba abin da zamu ƙara anan kenan shine kasantuwar hukuma a wancan zamanin hukumar Abbasiyawa kamar da muka sani ta kasance tana tsanantawa ga Ahlul Bait a lokacin Imamu Al-Askari ya kasance yana cikin tsanani ya kasance ana cikin muraqabar shi shi yasa ma a ƙarshe sai da suka yi dalilin kashe shi dan hankalinsa ya kwanta amma duk da haka ne sun kasance suna shakku tana yiwa an haihuwa mushi yaro dan san zan kisa ana muraqaba mata suna shiga suna muraqaba suka ce wa lalle ba a haihi wannan yaro ba muka ce irin wannan misalin shine yayi daidai da zamanin Annabi Musa wanda mun kawo misalin shi cikin darasa da suka wuce wanda Fir'aun ya kasance yana tura matan ƙabdawa su zanki shiga cikin matan Banu Isra'ila suna dubawa cici ta samu juna biyu wace ce za ta haihu a dalilin wannan saboda Allah ya tsare shi ya badda ma duk wata alama ta cikin ita mahaifiyar Annabi Musa har sai da ranar haihuwa ta zo ta haihe shi ba tare da an gane tana da wata alama ta juna biyu ba abin mamaki to a irin wannan kusan ya faru ga wannan jika na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda tsananin da yake ciki har aka mishi haihuwa ya boye bai ga yama duk wasu wanda suke iya tayya su ga yama wannan shugabanni na Abbasiyawa ba saboda dai kar wani abu ya faru wanda ba shi ake nihi ba sannan kusan bayan ma rasuwar shi suka zo suka yi ta tona gidan ba inda ba su bincika ba kenan bayan shahadar Imam Al-Askari saboda su suka yi dalilin mutuwar shi sun yi ta tonawa ba su ga alamun komai ba wanda yake nuna cewa kenan kusan kai dan uwana kana gane cewa mene ne dalilin da yasa wannan imami namu ya boye bayan ya boye daga baya bayan rasuwar mahaifin shi da dan lokaci ya bayyana kamar da muka nuna da guda guda ya zabi jagora har guda hudu ya aiko su suna karantar da al'umma to a yanzu wannan bai ishe mu alama ba na mu gane cewa an haihe shi duk bai ishe ka ba akwai wata magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda yake fada cikin wani zanci nashi wanda yake cewa lilqa'im ghaibatan yake ishara kan cewa cikin ƴaƴana akwai wanda zai zo ya tsayar da addini ya tsayar da adalci ya tsayar da abinda Allah yake so a tsayar na kyakkyawan ayyuka na amr bil ma'ruf da kuma nahi anil munkar zai kammala guri na Allah na cewa adalci sai ya yadu a cikin wannan duniya din shine sai tsayar da wannan to yake cewa wanda zai wannan aikin yana da boyewa guda biyu wanda zai yi guda karama guda kun babba inda yake cewa ihdahuma sughra ko qasiratun wal ukhra tawila dai daga cikin su gajira ce ita ce wanda kawai bata wuce shekara 70 ba ko da ke mu auren mu aka ce shekara 70 duk wanda ya rayu shekara 70 ai ya ga duniya to wai wannan gajeren boyewa ce ta imam babba boyewa wanda yi kenan tun shekara ta 329 bayan hijira har zuwa yanzu wanda muna cikin shekara ta hijiran manzon Allah 1436 ku duba ku gani kenan wannan ita ce ake ce ma dogo buya kuma har yanzu ba kare ba saboda ba a sani ba wannan shekara zai bayyana ko shekara mai zuwa sani na ga hannun Allah muna fatan Allah ya sa mu dace da irin wannan rabo din mu ga wannan huska mai albarka mu ga wannan shi kana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mu ga wannan jagora namu a yanzu darasin da muke son mu shiga ciki bayan mun kare bayanin cewa imamin zamanin mu yana nan rayi tare da mu kuma yana nan yana ayyuka tare da mu abinda muke son mu kawo dalili akan imamancin shi shin imam ne ko ba imam bane shin jagora ne ko ba jagora bane anan mu sani duk hujojin da muka kawo game da cewa a imma bayan annabi su 12 ne da sifofin su suna iya gamsar da mu bai kai sai mun zo da dalili na musamman dangane da abin da ya shahi imamul zamani ba amma saboda ƙarin bayani saboda wasu suna da tambayoyi da dama musamman dangane da imamul zamani kuma sai gashi irin wannan darasi din bai ba mu mazanna mu yi bayani mufassal dangane da abin da ya shahi wannan jagora na Allah subhanahu wa ta'ala amma abinda ake cewa abinda ba mu iya bayanin shi duka to ba za a rasa bayani ko da kadan ba kenan ma la yudrak kulluhu la yutrak jildu abinda ba za mu iya kaiwa ga dukkan shi ba to ba zai hana ba dai mu kawo ko da ishara game da abin da ya shahi dalilai game da hujjoji na cewa imamin mu lalle imam ne wani lokacin yayi kama da rana ta hito kuma ka tsaya kana nuna ba kawo dalilai kan cewa ga rana nan amma saboda wasu makiya na addini kullun aikin su suka cewa sun sa shakku cikin addini yana da kyau a dan kawo bayani game da abin da ya shahi hujjoji na imamancin Imamul Hujja ajallahu ta'ala farajahu sharif anan wurin muke cewa na dai mu sani dukkan sifofi da kuma sharuɗa wanda suka shahi imam kamar yadda suka shahi sauran a'imma ne zaka samu imam cewa ma'asumi ne zaka samu imam cewa yana da ilimi ilimi kuma ba wai irin ilimi wannan namu wanda sai mun sha wahala kuma da kilmu samu daidai gwalgwadan abin da muke bukata a'a su koda sun sha wahala Allah kuma yana ba su ilimi na musamman wanda ake cewa milladunni akwai shi mun gani misali har cikin alqur'ani cewa akwai bayan Allah wanda Allah ya ba irin wannan ilimin wanda Allah yana bada shi ne ga wanda ya ji tsoron Allah kamar yadda yake wattaqullah wa yuallimukumullah ku ji tsoron Allah sai Allah ya sanar da ku to su wannan bayi saboda sun yi kowa tsoron Allah shi yasa ilimin ma da Allah yake ba su na musamman ne na musamman ne saboda haka nan kenan wannan kamar da muka ce sifofi na a'imma kusan abu guda ne sannan akwai shaida ta imamin da ya wuce kahin shi na cewa shi imam ne wanda suka yarda imam al-askari kuma dalilai wanda muka nuna wanda cewa imam al-askari yana daga cikin imam wadanda manzon Allah yayi wasiya cewa suna zauwa kai wanda ma aka yi ma annabi isma'il bushara cewa cikin zuriyar shi za su zo yana daga ciki to shi imam al-askari din nan yayi wasiya cewa dan shi mutum ya duba cikin littafin usulul aqida ko fi rihabil aqida mutum yana samun wannan hujjoji da magayi a bayyane in mutum yana so ya duba juz'i na fi rihabil aqida juz'i na uku shahi na 344 har zuwa na 353. Wannan muna gani ne ga ahlut tahqiq wanda suka san gaskiya cikin littafai, suna neman ta ne kuma cikin littahi su je su duba. Haka ne cikin usulul aqida, mutum ya duba shahi na 379 zuwa na 385 zai samu wannan bayanin dangane da abin da ya shahi wasiya ta Imam al-Askari, da bayanin haihuwar shi, da kuma bayanin imamancin shi. Idan muka zo kuma mu ƙara tahiya sama, kenan daga Imam al-Askari mu tahi sama, shin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yayi bayani, ingantaccen bayani game da wannan, kamar yadda muka ce hadisin 12 khalifa ya wadatar. Kuma ma akwai hadisi wanda yake bayani na cewa manzon Allah ya gayi wa'annan a'imma din ɗaya bayan ɗaya sai da ya gaya sunayensu, ga wasu sahabbai sun rike wannan bayani na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam. Kusan kenan shi a kaɗai kamar da muka ce ita take iya bada amsa game da cewa a'imma su 12 ne kuma har da sunayensu, kamar yadda manzon Allah ya bari ya ce khalifofi bayana su nawa ne, su 12. Shi yasa wannan imami wanda muke magana kan shi shine na cikon 12 daidai a cikin lissahi ba tare da wata matsala ba, wanda ba za ka iya samun wani dan ahlus sunna ya kawo maka wannan hujjoji din ba tare da ya samu matsala ba, ba yiwuwa. In kana so ka jira ba ka tambaye su ka ji. Sannan dalili wanda muke son mu ƙara kawowa a nan wurin, akwai Ibn Hajar Al-Haythami cikin littafin shi As-Sawa'iqul Muhriqa, littafin shi na As-Sawa'iqul Muhriqa War-Radd ala Ahli al-Bid'ah waz-Zandaqa, wannan littafin nashi a ciki yazo da bayani cewa yana ishara kan hadisin 12 na cewa wannan shi yake nuna kenan waɗannan mutanen kenan jagororin nan guda 12 suna a cikin kowane zamani, saboda su in ka ɗauka bayanin da hadisi na Thaqalaini yayi wanda yake cewa ba su rabuwa lan yaftariqa hatta yarida alayya al-hawd, kenan a kowane zamani zaka samu akwai jagora wanda yana tare da Al-Qur'ani. Dan dole ya kasance hikima ta Allah, ku diba ku gani, dole ya kasance akwai imam wanda yake fasara Al-Qur'ani, dole. Shi yasa ma Allah yace kowane zamani dole ya kasance akwai imam, saboda bai wa aba mutane a bar mutane da Al-Qur'ani amma ba mai fasara musu Al-Qur'ani. Yanzu ku al'umma kun yarda a bar ku da Al-Qur'ani, babu malamai wanda suka karanta Al-Qur'ani, malamai kawai wanda basu ma kai daraja a imma ba, zaka al'umma za ta halaka, za ta lalace. To a inad a ce wai gaba daya jagora wanda Allah subhanahu wataala ta hanyar halishin manzon Allah yake cewa wanda duk ya sake ya mutu babu imam, to ya mutu mutuwar jahilai, wanda duk ya sake ya mutu bai san imamin shi ba, to ya mutu mutuwar jahilai. Wannan yana daga cikin hadisi wanda zamu kawo nan gaba. Amma abinda muke son mu ishara kan shi shine maganar shi wannan Haythami wanda yake cewa wal hasil anna al hatha waqa'a ala tamassuk, kenan cikin bayani da yake yi na riqo da manzo Allah yace mu yi da Al-Qur'ani da Ahlul Bait, yake cewa anna al hatha ala tamassuk bil kitabi was sunnah wa bil ulama'i bihima min ahlil bait alayhim assalam wa yustafad min majmu'i dhalika baqa'u al-umur ath-thalatha ila qiyami as-sa'a. Anan wurin cikin zancen Haythami kamar da muka ci cikin Sawa'iqul Muhriqa yana nuna cewa abinda zamu iya ganewa cikin ruqo da wannan mutanen shine Allah yana son yaga cewa kowane zamani har zuwa tashin kiyama kenan bai rabuwa da wani hujja, wani malami na daga Ahlul Bait wanda zai zanki fassara Al-Qur'ani. wannan muna gane hakikanin haka nan saboda me yasa manzo Allah zai cewa lan yaftariqa yana sayin namu kenan kowanne zamani yana son ya kasance akwai imam wannan ita ce ko mu ce wasu ne daga cikin hujoji wanda muke nihi da mutanen mu su sani kan cewa imami na wannan zamani din an haye shi kuma shine imamin wannan zamani ba tare da wani shakku ba anan zamu dakata sai kuma cikin darasi na gaba wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.